من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من مع الله سبحانه وتعالى وديا لتارموا أولا يمتينا ranar Litinin wanda muka saba karatu na mako-mako a cikin littafi mai girma Al-Fiqhul Muyassar yau muna daya ga watan Zulhijja hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda daidai da 18 ga watan 5 2026 sati wanda ya wuce muna magana akan sallar Idi to kahin nan wannan kwanakai da muke ciki a shekara malamai suka ce babu wani kwanakai wanda suka yi albarka musamman wajen karin daraja wajen lada na ibada kama wannan kwanakai guda 10 wanda muka fara su daga yau ɗaya kenan zuwa ran talata wadda ranar ne ranar arfa kenan ran larabar sallah to daga rana ya ce yau kenan ko kuma daga wannan rana dukkan wani sallah da mutum zai yi da wani karatun Qur'ani da sada zumunta da abin da yake na biyayya ga iyaye na sadaka ko wani ziyara to dukkan wata ibada da zaka yi Allah zai lillimuka maka lada dalilin waɗannan kwanakai guda 10 sune Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su a cikin suratul fajr Allah ya ce wal fajri wa layalin ashr da kwanakai ko kuma dare guda 10 sune waɗannan malumai sun tattauna a ta wajen darajar su tsakanin wannan dare guda 10 da kuma kwanakai guda 10 na watan Ramadan ashar al-awakhir to sai aka fifita cewa shi Ramadan daren yayi albarka amma idan yini ne wannan yinin da muke ciki har ya zuwa ran 9-10 to yayi na watan Ramadan daraja da lada amma in dare ne Ramadan yayi daraja tunda a ciki ake samun Lailatul Qadr shi kuma wannan ake samun ranar Arfa ita kuma ranar Arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya azamci ranar Arfa kenan a wannan shekara ita ce ranar talata Allah zai bashi lada kuma Allah zai kankare mishi zunubin shekarar da ta wuce da shekara mai zawa kenan kaga ba karamin lada bane Allah ya bada gafara kenan duk abin da mutum zai iya tun daga azumi wanda shine babba wasu malamai suna ganin mutum yayi wannan kwanakai guda 9 duka ya azamce su ranar na 10 ranar Idi ne shi kuma ranar Idi ba azumi to amma wannan zahiri da ake yi sai mutum ya dan sassabta ma kanshi tunda yanzu degree ya kai karanto na akwai wahala amma mutum ko uku ya samu ko hudu ko biyar yayi sai ya ci gaba da karatun Qur'ani da sauran wasu ibadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihi afdal min hazi al-ashar wanda Allah ya ce babu wata kwanakai wanda aiki wanda yake na ibada yake da fadala kamar wannan kwanakai guda 10 kuma Allah ya rantsuwa da su to saboda haka kenan dama ne dama musulmi kullum yana so ya cika mizanin shi mizani ya yi to yau kenan insha Allah za mu tashi siffa ta sallar Idi da kuma mi ake karantawa a sallar Idi mun karanta cewa sallar Idi ta tabbata aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗar shi akwai sharɗanta shine sharɗai guda uku: shigar lokaci da kuma samun adadin mutanen da za a yi idi, ko da guda uku ne kamar da muka gani a karatu sati wanda ya wuce. An yi so kuma sai zamanto mutanen mazamna ne, inda ‘yan bulaguro ne to wannan su idi bai zamanto ba wajibi ko kuma mu ce farru ayin ko kuma kifayi a kansu kamar yadda malamai suka bayani. Al-mas'alatul khamisa ma laji sifatuha wa ma yuqra fiha, siffar aikin siffar idi da kuma yadda ake karatun da liman zai yi, kenan limamin da zai bada sallah, sallah ta idi. Wa sifatuha ma laji sallah idi siffarta, kenan yadda ake yin rak'ata ne qabla al-khutba, rak'o'i ne biyu ake yi kayan ayi khutba, kenan sabanin sallar juma'a ita kuma sai an yi khutba sai ayi sallah, su kuma wannan sai an yi rak'a biyu sai ayi khutba daga baya. Li qawli Umar, لقال عمر رضي الله تعالى عنه: الصلاة صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان. صلى إيدي بابا ده صلى إيدي كرما دكان ركعة بيبيو أكي يأتي تمام غير قصر على لسان نبيكم كما تشككو ركعة بيو تشككيا باتارا رجيبا سيأتي أكان حالشا عن نبيكم كنشين منزع الله صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى سيأتي للي تبس ya tabe ko yayi hasara duk wanda zai kirkiri wani abu ya dangana mu Allah, kenan ba kirkire bane sallar idi, aiki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadin shi da kuma sahabbai. To mala yace yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihrami wal iftitah, idan liman yace Allahu akbar kenan ranar idi za a yi sallar idi, bayan ya kabbara yayi du'a istiftah, wa qabla ta'awuz sittan firan sai Allahu akbar guda shidda banda takabbara harama, kina an gama ya zama bakwai: Allahu akbar, Allahu akbar, mamu aban shi su ma suna takabbara. Wa fi saniyati qabla alqira'ati khamsan ghayra takbiratil qiyam, ita kuma raka'a ta biyu sai kabbara guda biyar banda wanda ya tsaye da ita, daga ya tsaye da man sai ya ce Allahu akbar ɗaya kenan, to kenan kamar yayi bakwai a can, wannan kuma an yi shidda. بالتي لحديث عائشة مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع مرات وفي الثانية خمس مرات. عائشة تكي تشوى أسلر معنى بابا دا سلى كارما أركا توركو أنا الله أكبر قدا بكوي أركا تبيو أنا يم قدا بيار كنا سوى تكبيرة تي ركو بند ونن كبرو يم قدا بيو ركوي نها كما سيزا منتو شدة sai zamanto bakwai. Wa yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbira, shi liman ko kuma duk wanda yake mamu ne in ana kabbaran nan sai ya daga daga hannu Allahu akbar, Allahu akbar, haka zai tayi. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'a yadayhi ma'a takbir, saboda manzo Allah haka yake ya daga hannun shi idan zai kabbara, Allahu akbar sai ya daga hannu, haka zai tayi ayi shidda ayi bakwai. Summa yaqra ba'da al-isti'azati jahran bighayri khilaf, bayan yayi a'udhiya a boye to sai karatu a bayyane, wannan kuma babu sabani tsakanin malamai, kenan malamai duka sun hadu akan cewa sallar idi ana yin ta kamar yadda ake sallar juma'a, karatu a bayyane. Wa yaqra al-fatiha, sai karanta surat al-fatiha. Wa fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la, kenan a rak'a ta farko sunnan manzo Allah sai karanta sabbi سورة الأعلى. وفي الثانية بالغاشية سيكرن سورة من بيمة سورة الغاشية لقول سمرة دليل ودن صحابي من زال سمرة يتي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين عيدي بيو من زال ينا كرن تاوى سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كنونا كمان سنن جيني ما يزم تيلس وكوكم يزم واجبي وكوم الإمام كوبي إياه سبسيا كرن تاوى kamar dai sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama. A wani wurin kuma yana karanta wasu ma wanda ba wannan surorin ba, yace kuma wasaha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqra'u fil ula qaf wal qur'an al majid, da suratul qaf wata rana kuma wata idin. Wa fi saniyati iqtarabat as sa'atu wa shaqqa al qamar, suratul qamar, kenan ko a karanta wannan ko a karanta wannan, duka wanda a karanta yayi. Fa yura'i, kenan sai shi liman ya kiyaye الاتيان بهذه المرة وترانا إنك زو إيدي سيكرة سورة الأعلى يكرة سورة الغاشية. wato haza marra, in aka samu misali a ce wannan idi da aka yi na azumi liman ya karanta suratul a'la da suratul ghashiya, to yanzu an zo sallah babbar sallah ta layya sai ya karanta suratul qaf sai ya karanta suratul qamar, kenan wataran da wannan wataran da wannan amalan bis sunnah dan yayi aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma mura'atu zurufil muslimin. Tamma duk da haka ana so liman ya dibi yanayin musulmai ya saki, kenan kaga sabbita musu tsanani ko ana wani wuri wanda ko an yi wata rana hantsi ya daga kaga cewa qaf ta yi tsawo to sai ka rage ko kuma ka samu wata sura gajeruwa sai ka karanta. Mana dai shi dai liman shi ya sani kamar yadda manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman ya zo sallah ya diba mamun shi tana yawa akwai mara lahiya tana yawa akwai latijawa, amma idan ya ga daga samari ne kowa lahiyar shi lau to wannan duk yanda yake ne ya zama daidai, to amma ana diba yanayi saboda ana so a yi sallah a nitse. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo masallaci ya fara sallah da niyyar zai ja sallah doguwa, to da yake mata suna zuwa masallaci sai ya ji wata ta zo da ɗanta yana ta kuka, kenan yanzu wannan ka ƙara sallah a shagaltake take hankalinta ba a jikinta yake ba, to sallallahu alaihi wasallama sai ya gaugawa sai ya karanta gajerun surori don ya hutar da yaron ya hutar da kuma ɗiyan, to kenan da uwar kenan duka liman ne ya kamata ya diba wannan. Al-mas'alatu sadisa mas'alatu shidda mawdi'ul khutba, aina ne wurin khutba ta sallar idi malati mawdi'ul khutba fi salati al-idi ba'da as-salah, wurin ta bayan sallar لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. قبل ان عمر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar Allah rada shi da Umar Allah rada su dukan su suna yin sallar idi an yaso daga baya sai ayi khutba yana rako inna liman yana shigowa kawai sai a tashi ayi raka'a biyu in aka gama sai liman yayi khutba wanda kuma ana so a zamna a saurara a sako ne. Al-mas'alatu sabi'a qada'ul 'id, to wannan kamar mala ya kawo matsala ce mutumin da idi ya wuce shi zai rama ko ba zai rama ba, shine mala ya ce amsa shine la yusannu liman fatathu salatul 'id qada'uha, duk wanda idi ta wuce shi ba a rama kadan ba kamar azhar ta wuce ka ko la'asar shikenan sai dai wata idi mai zawa kamar yanzu wannan layya mai zawa ta wuce ka wani uzuri wani larura ko hanya ko abin da ya kamata ko abin hawa to shikenan sai na faɗi. Yace li adami wurudi dalili ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ba a samu wani dalili ba wanda ya nuna ana rama sallar idi yana sallar idi ba a rama ta. Wa li annaha salatu zatul ijtima'i almu'ayyan, kuma ita sallah ce wanda take da wani haduwa na daban, musulmai ne suke haduwa a wani lokaci ta sha bambam da sallar juma'a kenan suna da bambanci. Fala tushra'u illa ala hazal wajh, ita sallar idi ba a shar'anta ta ba sai a wannan huska, an kare an zo an yi hau arfa alhazai sun je sun dawo ranar goma sai a yi idi sai a zo a yi idi, to shikenan yanzu an kare watan ramadan musulmai sun yi azumi kwana 29 ko kwana 30 daidai an kare don nuna farin ciki sai a sallar idi, amma idan wannan ba biyun ba babu wata sallah da ake kamar haka, kuma kamar da makaranta can baya daga cikin hikimomi ana so musulmai su haɗu a san juna a nemi gafara a riƙa gaggaisawa a nuna kyawun addinin musulunci a nuna ƴan uwantaka na musulunci yana daga cikin abubuwa na hikimomi na sallar idi, shi yasa ake so a yi ta a tare a wuri guda. Al-mas'alatu as-saminatu mas'ala ta takwas sunanuha, wani irin abubuwa ne akan so mu yi ranar idi? Na farko yusannu an tu'adda salatul idi fi makanin barizin wa wasi', ana so musulmai su yi sallar idi a wani wuri a hili kuma hili wanda yake mai faɗin gaske, yana a zo a tattaru a wuri. Ya ce kharijil baladi, kuma ana so a huta da gari kamar satiyan da muka faɗi in dai ba da larura ba. Yace yajtami'u fihi almuslimuna liizhari hadhihi ash-sha'ira, musulmai suna taruwa ne dan su nuna wannan alama daga cikin musulunci. Allah ko yace wa man yu'azzimu sha'ira Allah fa innaha min taqwa alqulub, musulunci yana nuna kyawu musulunci yana nuna jama'a a ce ga musulmai sun hoto titi titi ko ina ina za je idi kowa ya ado da mata da yara da kanana ai kun ga sati wanda ya wuce manzo Allah ya ce har masu jinin haila ma wanda ba sa sallah su je hilin idi su samu ruwa su zauna a ƙare idi sai ai ta gaisuwa da su ai adda ai komi ai ta neman gafara to wannan abu ne wanda ake so a ga tarin al'ummar musulmi a wuri guda wa iza sulliyat fil masjidi li uzrin fala ba'sa bidhalika malaci in wani larura yasa aka yi ta a masallaci babu lai to amma dai kada ta zaman to kamar sallar juma'a kowa ma a kowane kwana a kowane lungu yana ya kamata a ce kamar dai an rasa hili ne ko kuma wuri yayi tsawo ba kowa ke da abun hawa ba mutane da yawa za su rasa sallar idi to wannan sai a hadu a samu wani babban masallaci daga cikin masallatai a nagarin sai a idi a nan to shi ma wannan da uzuri ne amma idan ba haka ba a huta hilin idi wannan shine sunna na biyu wa yusannu taqdimu salati duha wa ta'khir salati alfitri to wannan ana magana ne da liman shi liman aka ce sunna a sallar layya ana so a yi ta da wuri saboda mutane suna da hidindumu wanda za a yi yace amma wa ta'khir salati alfitri in sallar layya ne kenan a jinkirta ta ana iya kaita ma wannan lokaci wanda duka babu yayin duka dai wannan ana nuna ne yanayin musulmi don sa cikin yanayi mai kyau malaci kama ta kaddama bayanu sati wanda ya wuce mai bayani akan wannan yace zalika inda al-kalami ala waqtiha na uku abinda aka sunnanta ra'idi ga duk musulmi wa an yaqula qawl al-khuruj ila salat al-fitr tamaratin in sallar idi karama ce ana so mutum ya ci abinci ya samu wasu yan dabino ko ka ci abinci ko ka sha ruwa ko kai abin da ya kama da wannan dai in sallar ma'ana idi ce ta azumi yace wa Allah yut'ama yawman nahari hatta yusalli yarhamukallah in kuma sallar lai yace ba a cin abinci musamman wanda yake da abun yanka sai ka rike baki har aje a dawo in aka dawo in aka yanka abun yankanka sai ka dan ci wani abu daga cikin shi sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah haka ya aikata fa kana la yakhruju yawmul fitri manzo Allah a idi karama baya huta hatta yaftira sai ya ci wani abinci ya samu ɗan tamaratin wasu dabino haka yakuluhunna witran shi ma yana cin su wuturi kenan kaga wannan ita ma wata sunna ce ta manzo in zaka ci dabino ka ci daya wuturi ko kuma ka ci uku ko ka ci biyar ko ka ci bakwai ko haka dai mara mara sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma na san tabbas za a samu hikima a cikin wannan kuma za a samu wasu abubuwa na amfani saboda manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam wala yata'amu yawman nahari hatta yusalli manzo sallallahu alaihi wasallama in sallah babba ce ta layya to bai cin abinci idan ya tashi kamar an yi wani dan gajeren azumi da ake da shi sa ma ake so a yi ta da wuri yana a zo a yi yanka a yi hidindimu na wannan lokaci sunna ta hudu wata ke da alaka da idi wa yusannu tabkir ana so a huta da gaugawa fil khuruji li salati al-eid ba'da salati subh mashiyan ana so a huta mutum yayi gaugawa kada kai jinkiri halli man yazo kana gida ko kuma baka isa can ba malam kuma yace in yayu mutum ya tayi mashiyan in wurin ba nisa bane mutum ya tayi a kafa saboda akwai ladan wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li yatamakkana min dunubi min al-imam me yasa ake so a tayi da wuri dan kai kusa da liman kaga yanzu yanda hili yake da faɗi a ce kana sahu na wajen 200 ko 300 to kai kuma kana aiki ne da wanda suke gabanka to tana wa kenan kuku ne na karshe in liman yayi sallama an yi wajen minti ɗaya ma ka hinta isa wajen ku tunda kamar talaki ne ake to gara amma yanzu da yake akwai lasifika za a iya ji a lokaci guda malaci wa tahsulu lahu fadilatul intizaru salati kuma akwai lada da ake badawa mutumin da yake jiran sallah kenan ka zo hili idi da wuri kana abubuwa na kabbarori kana abubuwa na zikirin ubangiji subhanahu wataala kana jiran liman ya zo a yi sallah to wannan ita ma wata daraja ce akan waccan daraja sunna ta biyar wa yusannu an yatajammala almuslimu ana so musulmi ya yi ado wa yagtasilu ya yi wanka wa yalbisu ahsana siyab a samu kaya wanda suka fi kowanne kyau a sa wa yatatayyaba kuma a sa turare to wannan shi ma sunna ne na ranar idi kun ga wannan shine irin abubuwan da ake so, ai kaya sabbi da mata da yara da sauransu duka inda hali, shi ma bai gida haka, a samu turare, abubuwa ne, rana ce ta murna, rana ce ta nuna wata fadala ta Ubangiji subhanahu wataala wanda ya ma masu imani. Sunna ta shidda shine wai sannu an ya khutuba fi salati al-eid bi khutubatin jami'a shamila. To da ana magana da liman, limamin da zai ja sallar juma'a ana so yayi huduba wanda ta kumshi abubuwa jiyawa li jami'i umuri ad-dini, abubuwa na addini, sai ya diba halayen musulmai ya suke, akwai wani abu da yake ci musu tuwa kwariya sai ya huduba akan shi, akwai wasu abubuwa na kurakurai da musulmai suke yi ana so a daidaita, ana so a yi nasiha, to sai liman ya huduba akan wannan, akwai abubuwa wanda ake so a kwatantar da mutane su ci gaba da aikatawa, to sai liman ya huduba akan wannan. Wa yahussuhum ala zakatul fitri, kana in sallah azumi ne sai ya karantar da su wannan zakka da ake badawa ta kono. Wa yubayyin lahum ma yakhrujuna, ya musu bayanin me za su hudda. Wa yarqabuhum fil udhiyati, idan sallar layya ne kuma sai ya kwadaitar da mutane akan yin layya ladan shi, da irin daraja da ake samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Idan mutum yana da hali to bai kamata ba a ce ya aje kudade ko bashi kana yi in kana da garanti, kamar yanzu ma'aikacin gwamnati wanda bai albashi ko kuma wanda ya yi aiki akwai kudaden shi a wajen wani kuma ya san tabbas za su zo kudaden, to wannan shi ma kaga bai kamata ba ka ce baka da kudi, kana in ka samu bashi sai ka yi kai, amma bai zama tilasa ba. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, kuma ya karantar kenan shi limami a wannan huduba ta ranar Idi, ya nuna wa mutane sallan layya, mahimmancin yanka ko mahimmancin abubuwan da aka yanka, ya ake yin sadaka, ya ake yin kyauta a ciki. Yace wa takunu lisa'u fiha nasibun, kuma a cikin huduba shi kada ya mance da mata, shi liman kenan. Misali a ce an ja hankali wani abu da yake da alaka da musulmai gaba daya, sai zamanto akwai wani abu wanda yake da alaka da mata su kadai, to sai liman ya janyo wannan wurin ya nuna ma mata ga abin da ya dace. Saboda hakan ya tabbata lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama mala yace li annahunna fi hajatin lizalika, saboda mata suna buƙatar nasiha bangarori daban-daban. Waqti da'u bin nabi sallallahu alaihi wasallama, idan liman yama mata wa'azi nasu na musamman, to kamar yayi koyi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Faqad atan nisa'u ba'da faraghi min as-salati wal khutbah, a wata idi daga cikin idika wanda manzo Allah yayi bayan an yi idi an kare, sai manzo Allah ya fuskanci inda mata suke, ya je wajensu ya musu huduba ta musamman. Fa wa'azahunna, ya musu wa'azi, wa zakkarahunna, ya tunatar da su abubuwa na haƙƙi a kansu, haƙƙin Allah da haƙƙin abin da yake kansu na mazajensu da tarbiyya na yara, manzo Allah ya musu nasiha ta musamman duka wannan ranar idi. Mala ce wa takunu ba'da salati kama sabaqa, to ma huduba tana kasancewa ne bayan an yi rakoyi guda biyu. To waɗannan duka sunnoni ne ga limami wanda zai bada sallar idi. Wa yusannu, na bakwai yana daga cikin sunna na ranar idi ko na idi, kasaratu zikiri bit takbiri wat tahlil, ana so a yawaita zikiri Allahu akbar Allahu akbar, kuma wat tahlil la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, hatta waɗannan kwanakai guda goma ana so a yawaita irin wannan zikiri na Ubangiji subhanahu wataala, banda karatun Qur'ani. Yace kuma wannan dalilin wada Allah subhanahu wa ta'ala li qawli ta'ala wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum, kenan ku cika daidai kwanakin ku, kenan ana alhazai, wa litukabbiru Allah, kuma Allah kabbara ku girmama shi, ala ma hadakum, akan yanda ya shirye da ku zuwa ga addini da imani. Malata wajharu bihi ar-rijalu fil buyuti wal masajir wal aswaq, ana so a rika wannan kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, ayi a cikin kasuwa, ayi a cikin gidaje, ayi a masallatayya, dan a rika tuna ma mutane. Kenan zo a ce an yi sallah an kare, in wani mutum dai sai saura su tuna, in a cikin gida ne uban iyali da shi da matan shi da yaran shi, in yayi sai yara su rika yi, mata su ma su rika tunawa. Haka a cikin kasuwa ga shaguna ana ta ciniki an mance, to sai wani daga murya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, sai sauran su ji sai su ci gaba da yi. Sai ce amma wa yusirru bihi an-nisa, su mata ba su sadaka daga murya, saboda wajen wasu malamai muryan mace al'aura ce, kenan su mata sai su rika yi kasa-kasa saboda kuma cikin maza akwai fitinannu kada su fitinu da muryarsu sunna ta takwas malati mukhalafat at-tariq in ka ta idi misali a ce daga wannan hanya to ana so a cikin sunna ka sake hanya ta biyu sai ka zo da ita fa yazhabu ila idi min tariqin wa tahayyar wa yarja'u min tariqin ukhra sai ka mai dawo a wata hanyar wannan shi ma sunna ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hadisi jabirin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul eid khalafa at-tariq Imam Buhari ya rawaito hadisi sahabin manzo Allah Jabir da Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar Idi in ya tahi sake hanya yake idan sai ka tahi sai ka sake hanya za ka samu lada kuma biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqila malaji sai aka ce fil hikmati min zalika hikimar da yasa ake sake hanya an kace daga wannan hanya sai ka dawo da wata hanya dabar malai ce li yashhadu lahu tariqani jami'an dan a gobe kiyama titi biyu zai maka shaida cewa wani dan wani ya je idi na shekara kaza da rana kaza kenan wannan titi zai baka shaida ka tahi wancan titi shi ma zai baka shaida ka tahi wannan hikima daga cikin hikimomi daga wata hikima kuma sai aka ce li izhari sha'irati al-islam fihima dan mutun ya bayyana wata alama ta musulunci waqila ghayra zalika malamai sun yi bayani da yawa saboda shi ne daga cikin manyan hikimomin ranar Idi a ga dandazo a ga tari na al'ummar musulmi a ce yanzu wani duka al'ummar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam gari gari unguwa unguwa duk tituna sun cika ana ta zikirin Allah to wannan shine babban abin da ake so yakan zamanto wa'azi ga mara imani kuma idan ya zamanto akwai musulmai a wani gari suna nuna irin wannan shari'a ta musulunci to wanda ba musulmi ba wani lokaci abin zai burge zai zamanto kamar da'awa ne zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala malati wala ba'sa bi tanihatin nasi ba'dhum ba'dan yawmal eid kuma babu laihi ran idi a daga ta barka Allah maimaita mana Allah gafurta mana Allah mana kaza Allah karba mana to haka ya kamata a rika ranar idi kuma dama yana daga cikin hikimar ta idi wannan haduwa da za a yi kowa Allah mana gafara ma'ana kenan akwai wanda ta yi ma wannan shekara in ka gamu da shi yanzu kamar wanda shi a shekara zai je garinsu ko kuma zai je ko daga wata ƙasa zai zo ƙasarsu don ya yi sallar idi kaga a lokacin da za ku gamu sai a yi gaisuwa a tattuna abubuwa na rayuwa na yau da gobe a nemi gafara Allah a nemi ƙarin daɗin imani a nemi daɗin albarka a nema ma ƙasa da sauran abubuwa zaman lahiya da alheri na duniya da lahira duka wani ana son su ranar idi duka daga cikin barka da ake yi bi an ya kula da ghairihi taqabbalallahu minna wa minkum sa'il al-a'mal sai mutum ya ce Allah ya karba mana da mu da ku ayyuka masu kyau Allah ya karba mana Allah maimaita mana malaka fa kana yaf'aluhu ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam sabab mazalla haka suke yi ma izharil bashashati kuma ana so mutum ya saki huska a ranar sallah kan mutum ya zamanto kamar ya sha kunu mai zahi huskar shi a rike a so ake ka riga dariya duk wani zan gaisa da shi kana annashuwa kana dariya huskarka haƙoranka suna bayyana kar ka rike huska wal farha kuma ana so a rika yin al farin ciki ka nuna farin ciki a zuciyarka da haƙoranka da kuma wanda za ka gaisa da shi yace fi wajhi ma yalqahu a huskan wanda zaka hadu da shi idan ana gaisuwa kana gaisa da shi kamar daruya kana mai dariya ka saka mai huska yanda zai gane cewa ai lalle kana cikin wurin ciki kuma shi ma an yi gaisuwa ta wurin ciki to wannan shine abin da ya dace daman kuma tarbiya ta gaisuwa tarbiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kaga manzo Allah ya karanta ya hana ka gaisa da mutum ka mushi haka ka bashi keya dama ya saba daga cikin ladabi na gaisuwa kenan kamar ka nuna baka damu da shi ba to shine wani hadisin kuma sai zo ba da romo yake cewa tabassumuka fi waje akhika sadaqa dariya da zaka yi mulmushi ka ga mul dan uwanka musulmi assalamu alaikum sai ga horin haƙorinka huskarka a shinhude huska mai kyau to wannan kamar sadaqa ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba so musulmi ya zamanto huska kawai a rike yi mishi magana ba haiwa da wani kowa tsoron shi yake to sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba haka to kuma balle a ce ranar idi shi yasa bara ma an hana ranar idi shi yasa aka musamman zakakko da waye duka da ake yi na sallah azumi me ake so a nuna ma hatta talakawa da sauransu kowa ya samu abin da zai dafa kowa ya samu abin da zai wadatu a wannan yinin dai kowa zai zamanto cikin jin daɗi da annashuwa da far'a babu wani abu na takuruwa babu wani abu na damuwa ake so a cikin wannan yini don daga cikin hikimomi na sallar Eid Allah ya samu dace to wannan sune sunnoni wanda ya kamata a ce mun kula da su a wannan sallah ta Eid to daga cikin salloli akwai salatul istisqa duka dai muna cikin magana ne akan salloli yanzu nan malam sai mana bayanin salloli na musulunci gaba daya tun daga sallar farilla daga ita muka fara a babu salis 10 fi salatul istisqa in ruwa yayi jinkiri akwai sallar da ake yi wa fihi masail akwai masaloli masalatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu zalika mi ake nihi da sallar shayarwa mi ake miye hukuncin ta kuma wani dalili ne na aya ko hadisi malaj ta'rifuha ta'rifin ta al-istisqa huwa talabus suqya min Allah ta'ala shine mutane masu imani su nemi Allah ya shayar da su shake ne da sallah ta istisqa shayarwa inda hajatil ibadi ilayhi lokacin da bayu suka bukatu da mana lokacin ta yayi an kai taki an yi kaza ana ganin shekarar barawar haka tuni an yi noma ko an yi abubuwa dai to bana sai aka ga ruwan yayi jinkiri to shine sai a yi wannan sallah sallah ce ta shayarwa sallah ce ta neman Allah shayar da bayan shi ala sifatan makhsusatin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai siffar da ya koya yana sallah ne kamar yadda sallar farilla ga ta nan yadda aka koya ta ga yadda ake yin ta ga karatun da ake yi to haka ita ma sallar shayarwa wa zalika iza ajdabatil ardu in kasa ta zamanto ta bushe ta kekashe an samu hori wa qahatun da kuma wa qahatul matari kuma ruwa ya yanki to sai ayi wannan sallah li'annahu la yusqa wa la yanzilu al-ghaysa illa Allah wahda saboda babu mai shayarwa babu mai sauko da ruwa sai Allah shi kare wannan aikin Allah ne idan Allah shi ke sauko da ruwan sama idan yayi jinkiri to sai a koma wajen shi hukumu salatul istisqa annaha sunnatun muakkada sunna ce mai karhi kenan ba wajibi bane li qawli Abdullah ibn Zaid خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي دليل فدان عبد الله بن زيد صحابي نا منزل الله صلى الله عليه وسلم يچه منزل الله يا هوتا انا صلى تا نيمو روا فتوجه الى القبلة منزل الله سي كلي القبلة يدعو ينا كرا وحول رداءه سي يجو رداءين شي رداء شينه wannan abin da suke dora tunda da kusan ba kowane kaya bane irin namu haka riga da wando kamar yanzu kayan da alhaji suke sawa banda wanda za a darme na tsatso shine izar to wannan na sama rida a sunan shi to sallallahu alaihi wasallama in roƙon ruwa ne ya daga hannun shi yana addu'a sai kama shi sai juya shi nan hagum sai komo dama sai komo hagum haka manzo Allah yake wa salla rak'atayn kuma rak'a biyu ake jahara fihi ma bil qira'a kuma suma ana karatu a bayyane ana ji kenan ba sirri ba asirce baki kenan yanzu idan ruwa yayi karamci sai ayi haka sai a huta wuri za mu gani a gaba shi ma kamar sallar Eid ne in san samu ne a huta can waje daji a samu musalla sai mutane su haɗu a huta ana ƙasƙantar da kai ba a yin ado ba a huta kuma da kaya masu kyau don a nuna ma Allah subhanahu wataala kasawa da kuma bukata a wajen shi madaukakin sarki kenan mu tesa kaya masu kyau ko kuma ana ta dariya ana ta walwala kamar ma ba a damu ba to sai kowa ya sunkuya kai yana khadi'ina to haka ya kamata za mu gani shi a rubuce malam sai ya ce sababuha miye sababin da yake sa a yi wannan sallar wa sababuha alqahatu sababin da shine kawai in an ga ruwa bai sabka ba ko kuma ya jinkiri wa huwa inhibasul matari ruwa ya tsaya li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidhalika manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam lokacin ruwa yayi ana ta jira watanni sun kai wata ya wuce da shikenan sai a shiga addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da bayin shi al-mas'alatu salisa waqtaha wa kayfiyataha wani lokaci ake yin ta kuma ya ake yin ta ita wannan sallah ta shayarwa waqtu salatul istisqa'i wa sifatuha ka salatul eid malaci ita kamar sallar eid ce kenan wannan sallah ta shayarwa kamar yadda muka bayani sallar eid ita ma haka ake yin ta babu wani bambanci لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين من صلى يا ركع بيو كما يند يكي صلى نا ايدي يتي فيستحب سي اكا زمنتو انسو فيلها في مصلى ايتا اچن وجه kena inda ba masallaci ba sai inda lalura yace ka salatul eid kamar yanda ake sallar eid wa salla rak'atayn ana yin rak'a biyu ne wa yajharu bil qira'ati fihi ma ka salatul eid ita ma kamar sallar eid ana bayyana karatu ne wa takunu qawl al khutba ita ma tana kasancewa kayan ay khutba wa kazalika fil adad al takbirati wa ma yaqra'u fiha haka adadin kabbarorin ta ma irin na eid ne kuma wajud al istisqa'u ala ayi sifatin kanat kuma za a iya yin siffa wanda ba wannan ba kenan mai kabbara guda-guda wanda ita muka sani mafi yawa to shine malai ce fayadul insan babban abin da ake so a sallan nan ta shayarwa shine addu'a wa yastasqi fi salatihi idza sajada in ka je sujada bayan mutun yayi addu'a da ya dace subhanarabbil ala subhanarabbil azim kenan na ruku'i in ya so mutun sai ya rika roƙon Allah Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka ko da wani irin halshe mutun zai iya yi yace wa yastasqal imamu ala minbari fi salatihi yawmul juma'a in kuma an yi tayi ruwa bai zo ba to haka ko ranar juma'a in limami yayi khutuba ya khutuba ya zo karshe zai addu'a to ya kamata yayi addu'a ta roƙon ruwa sai mutane su daga hannu shi ma ya daga hannu sai ya rika addu'a Allah ka san kowane ruwa mai albarka Allah ka bamu kaza faqad istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala minbari yawmul juma'a an taɓa samu wata rana manzo Allah ya kirayi irin wannan roƙo na ruwa yana kama mumbarin shi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne dogo na kissar wani ne ya zo ya manzo Allah ayi dabbobi da wane da waye duka ita ce duk sun mutu babu ruwa manzo Allah sai daga hannu na addu'a bai sarki hannu ba sai da ruwa ya zo akai kusan sati shi wannan mutumin kuma ya sake dawowa ya maki Allah ayi dabbobi da yawa sun mutu ruwa yayi yawa kuma manzo Allah ya sake addu'a اللهم حوالينا لا علينا شي ما زمو ganshi sunna ne shi kan shi ruwan in yayyayyawa aka ga abubuwan gidaje suna ta rugujewa hanyoyi sun lalace to kuma sai a koma wajen Allah madaukakin sarki sai a nemi sassabci mu ce Allah ka tausaya mana Allah ruwan nan akai shi can cikin kwari da cikin duwatsu da cikin daji inda babu komi to sai Allah ya sauke shi a can to wanda ka sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam al khuruj ilaiha mas'alatu rabi'a ita ma wannan kamar sallar idi sai ai sanarwa mutane sai a ce to jama'a gobe akwai huta za a yi roƙon ruwa za a yi sallah ta roƙon ruwa malai ce idza arada al-imamu al-khuruj laha wa'aza an-nas idan liman aka je can in an yi sallah an kare to liman fa sai tashi ma mutane wa'azi saboda do so di yawa irin in kaga ruwa ya ki saukowa ko Allah ya yi fushi ga bayin shi ko wata ni'ima ta yanke to akwai wata alaka tsakanin bawa da ubangiji wanda ta lalace kenan mu sai mu zargi kanmu irin ayyukan da muke aikatawa su ne suka hana ruwa wa amarahum bitawbati sai liman ya ce mutane kowa ya tuba masu aikata kaza ku bari masu yin kaza jama'a a koma zuwa ga Allah a tuba zuwa ga Allah Allah sai sauko mana ruwa yace wal khuruju min al mazalimi kuma liman sai ce mutane kowa ya huta daga cikin zalunci da ake yi duk wanda ya san ya zalunci wani ya nemi gafara duk wanda ya san zalunci yake yi daga yau ya bari haka liman zai tawa mutane wa'azi an je roƙon ruwa ne saboda wannan dalilai ne na Allah ya sauko wa mutane da ruwa kaga in mutane suka tuba aka bar zalunci aka bar abubuwa wanda ba su dace ba to Allah shi kuma sai ya sauko da ni'imar shi yace wa tarkul tabaghudi wat-tashahun kuma abubuwa wanda suke na kiyayya wani da wani suna gaba Allah yana iya rike ruwan shi su wani basa dadi fituntunu a cikin musulmai na kiyayya da zalunci at-tashahun ma yana daga cikin hasada da keta da gill duk wani abu wanda yake mara kyau a cikin zukatan musulmai to wannan shi yana iya sa rahama Allah ta yi nisa to liman in aka je aka yi sallah ta shayarwa sai ya rika mutane wa'azi ya ku jama'a ya kamata mu yahiya ya kamata mu gyara tsakaninmu ya kamata kowa da kowa su zamanto ƴan uwan juna to duka dalilai ne sai Allah ya sauko da ruwa malaki li'annahu sababun fi mana ila khairi waɗannan abubuwan rashin tuba da zalunci da kiyayya tsakanin musulmai junansu da keta da annamimanci da sauransu yana sa sababin alheri ya tsaya min Allah daga Allah subhanahu yace wala annal ma'asi sawbul qahati saban Allah sababi ne na a samu hori sai kaga hadari yazo ya wuce wani na biyu shi ma haka za a tayi ko kuma ayi rabi da rabi shibka ta tashi ita bata girma ba ita kuma bata rayu ba to duka wannan zinubai da bayan Allah suke yi zai iya sa Allah ya musu azaba malata wa taqwa sawbul barakat ita kuma tsoron Allah sababi ne na albarkatu Allah ya sauko da albarkar shi na ruwa Allah da ya sauko da ruwan ya fito da yabanya kuma Allah ya tsare ta ya kare ta da kariyar shi hatta girma ta hutto da abinci mai albarka duka wannan in mutane suna tuba suna koma zuwa ga Allah idan suka ji tsoron Allah to sai Allah ya musu hakan qala ta'ala walau anna ahlul qura amanu wattaqau Allah ya ce inda za a ce ɗan wannan gari yanan kowar gari na masu imani amanu sun yi imani wattaqu sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin da mun bude musu albarakatu minas samai wal ardi sama da kasa walakin sai da Allah ya ce su kazzabu sun karyata fa akhaznahum bima kanu yaksubun Allah ya ce sai muka kama su da abin da suke aikatawa kenan kaga ashe imani da yin takawa yana sa albarkatu su budu Allah ya kawo albarkar shi kenan ruwan sama ya samu abinci mai kyau abubuwa masu albarka noma kiwo komai ya daidaita da arziki sabo to amma in aka kafirce ma Allah madaukakin sarki to Allah zai yi azaba wayantazifu laha wayatanazzafu laha kuma ana so shi ma ayi tsafta za a je sallar roƙon ruwa ayi tsafta kada a sa wasu kaya waɗanda suke ga sanan dai duk da cewa kuma ba a so a sa kuma wanda suka kai can wajen kyau ko kuma wajen wanda za a nuna kaman kaya na girman kai ko na isa wala ya tatayyabu ba a sa turare wala ya lubasu zina kuma ba a sa wata riga mai kawa ita ma wannan sai a barta sai lokacin da sai ran idi li'annahu yawmul istikanatu wal khushu dan wannan rana ce ta istikana me istikana shine mutum kaman da ake da bawul malam bawashi yake cewa ruwa ya ba babban zakara kashi yanda mutum zaka yayi likin kaman idan wani abu ya lallasa mutum ya rasa yanda zai to wannan shine istikana kuma akwai khushu shine kaskantar da kai kowa ya sa dai wata riga dai ga tanan dai riga ce tsakatsakiya kuma a dutsu a riga tahiyya da kaskantar da kai zuwa ga Allah wa yakhruju mutawadian kowa ya huta yana mai da cewa shi ba kowa bane koda ko kowanne mutakhashian kuma ga kaskantar da kai mutazallilan to wanda kalmomi ne suna kusan tare a kalmar Hausa mutadarrian kuma yana kaskantar da kai tadarruan wa khashya liqawlihi ibn Abbas kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam listisqa'i mutadallilan mutawadian mutakhashian mutadarrian manzo Allah ya huta a roƙon ruwa yana mai kaskantar da kai yana mai kaskantar da kai yana mai khushu'i yana mai kaskantar da kai kalmomi ne dai a Hausa suna da bambanci kaɗan ne amma ko da Larabci to ma Hausa muna yin fassara su duka ana nihin kenan mutum zai nuna shi bawan Allah ne ya zo neman wajen Allah madaukakin sarki kuma abin da yake nema wajen Allah yana da yawa kuma Allah shi ne mahalicin shi Allah kuma shi ne wanda zai mishi abin da yake so kaman ka mai kauya sai abin da Allah ya yi khushu'i kenan to haka ake so a yi idan an huta ranar roƙon ruwa almas'alatul khamisa khutbatu fiha kenan ana khutba a cikinta yusannu an yakhutuba al-imamu fi salah shi liman ana so ya khutba bayan an kare kenan al-istisqa bi khutbatil wahida ba'da salah ya khutba guda takunu jami'a wa shamila ta zamanto ta kumshi duk wasu abubuwa na rayuwar musulmi yace ya amuruhum fiha bitawbati yace mutane ku tuba kowa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala dan yawan zunubi wani lokaci shi yake tsare albarka ubangiji hatta da ruwan sama yace wa kasaratu sadaqa kuma yace ya ku mutane in an koma gida kowa ya kokarin yin yawan sadaka tana yawa Allah dalilin wannan sadaka ya sauko da ruwa yace wa ruju'u ila Allah kuma kowa ya koma zuwa ga Allah inda baka ibada mai kyau inda baka ibada yanda ya kamata inda abubuwa kake wanda basu dace ba to ka koma zuwa ga Allah wa tarakul ma'asi kuma bar saban Allah kenan a cewa akwai wasu gidaje na da'ara akwai wasu wurare na sabo akwai wasu jama'a duk sai aje a musu wa'azi, duk sai aje a hana su, a duk aje a kakkame waɗannan abubuwan don a samu ruwan Allah maɗaukakin sarki. Wayan baki an yi kusura fil khutbati min al istighfar, kuma ana so a yawata istighfari. Yana shi liman karan kanshi lokacin da za a riƙa huduba, yana in yi magana ɗaya biyu ya ce mutane ku koma zuwa ga Allah, ku yi tsoron Allah, ya ce astaghfirullah astaghfirullah, mutane su ta yin istighfari. Wa qira'atul ayati allati ya'muru bihi, da kuma ayoyi wanda suke umarni da haka, kenan kaman faqul astaghfir rabbakum, kaman annabi Nuhu da yake bayani, ku yi ga ku nemi gafara ubangiji ku, innahu kana ghafara, yursilu samaa alaikum midrara, zai sauko da ruwa, kaga istighfari kenan. Wa yuksuru min ad-du'a, ayawaita addu'a bi talabi al-ghaisi min Allah ta'ala, an nemi ruwa daga Allah, saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghisna, daga cin addu'a da manzo Allah yake, ya Allah ka sauko mana da ruwa. Da kuma wata adda da manzo Allah yake cewa qawluhu Allahumma asqina ghaisan mughisan muri'an muri'an ajilan ghayra ajilan nafi'an dar aw ghayra dar, kina Allah ka shayar da mu ruwa ruwa, ko Allah ka shayar da mu ruwa wanda yake mai sauki mai kyau, don akwai ruwa na azaba. To Allah muna so a ba mu ruwa, amma ruwa wanda yake zai mana amfani, ruwa wanda ba zai cutar da mu ba, shine muri'an. Haka kuma muri'an da ainun shi kuma shine khasban, wanda Allah zai sa shi ruwa ne mai albarka. In ya shayar da itatuwa ko kuma shayar da abubuwa da aka shuka na gona, to kawai sai ka ga nan da nan koda ruwa ya yi jinkiri ya tashi da su. Wata adda sai manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara, anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin, yace ya Allah kai ne ubangiji wanda babu abun bauta game ka, babu abun bauta akan cancanta sai kai kadai, kai ne mawadaci mu mabukata ne, an talabani wa nahnu fuqara, ya kace Allah ka sauko mana da ruwa, yace kuma Allah ruwan da zaka sauko mana da shi ka sanya mana wanda zai kai wani lokaci, wa balagan ila hin, kenan wanda zai amfanar da mu. Misali in shuka ne muka yi wata ɗaya wata biyu wata uku, Allah ya kare mana ruwa har wannan shuka ta tsira, to da wani hu da kuma kamantan wannan. Wa yarfa'u yadayhi, shi limami in aka je sallar roƙon ruwa sai daga hannu sama, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika, manzo Allah haka yake, hatta kana yura bayadu ibtayhi, hayya zamantu ana ganin horin hamatashi, kenan hannun sama yake daga shi, ba ma haka ba, dan haka ne hamatashi taru, kenan misali ana ga hamatashi kenan zai daga hannu sama sallallahu alaihi wasallam. To haka sunna kenan limai daga hannu, sai mutane su daga hannu, shi yana addu'a su kuma suna cewa amin, Allah ka sako mana ruwa mai albarka, Allah ka sako mana ruwa mai amfani, Allah ka ba mu damana mai albarka, ana cewa amin. To haka za a yi ta yi. Malika ta lamma rafa'a ay bayadu ibtayhi wa yarfa'u an-nasu aydihim, suma mutane sai su daga hannu, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salati al-jum'a, a juma'a can baya da muka ce manzo Allah a wani lokaci sallallahu alaihi wasallama yana huduba, da yazo addu'a yayi addu'a roƙon ruwa, rafa'a an-nasu aydihim, mutane sai suka daga hannunsu, wa yuksiru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, ana so limami in an huta roƙon ruwa a yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid, salatul ibrahimiyya, kenan sai a yawaita shi. Wannan shi ma sababi ne Allah ya sauko da ruwa, malik li anna zalika min asbabil istijaba, in mutun yana so addu'a shi ta karbu to yayi kokarin yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kun ga kenan, ina huta roƙon ruwa haka ya kamata, haka ya dace ayi. Malik kuma sai ya ce as-sunanu allati yanbaghi filuha fiha, to ita ma sallar roƙon ruwa kamar sallar idi, akwai abubuwa da ake so mutane su yi don watar Allah ya karbi addu'a. Na farko shine an yuksira min ad-du'a al-ma'sur anin nabi sallallahu alaihi wasallam, in dai an sar manzo Allah yayi wata addu'a irin nan a wajen roƙon ruwa, to a bar duk wata addu'a ayi wanda manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam, shine al-ma'sura anin nabi sallallahu alaihi wasallam. In ko mutum bai iya ba, to ba kyale ba zai ki, a sai dai sai yayi ko da Hausan shi, Allah ka ba mu ruwa mai albarka, Allah ka sauko mu da ruwa, kaga can da yake cewa Allahumma aghisna Allahumma aghisna, kawai shine ake maimaitawa, Allah ka sauko mana da ruwa, Allah ka sauko mana da ruwa, sai ka ce mai albarka. Allah ka kare mu da ruwa na azaba, Allah ka kare mu da kaza. To haka mutun zai ta yi kenan koda. Amma dai abinda ake so, in akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a kamar irin wannan, Allahumma aghisna, to mutane sai su ta yi mala da fi zalika wa yastaqbilu al-qibla fi akhir du'a. Kuma ana so kenan yanzu limami in yana huduba ai yana kallon mutane ne, to yana nan yana ana ta addu'a can, in ya kai kusan ƙarshen addu'a shi sai ya juya kalli gabas, kenan mutane su ma dama suna kallon gabas, sai ya ta addu'a. Wa yuhawwilu rida'ahu, sai ya juya rida'in shi. Kenan yanzu mu kuma ba rida'a bane ake, kenan mutum yana da kamar irin shi wannan babban riga da limamai suke sawa a baya, sai ya juya ta. Amma riga irin wannan kage da wahala a ce mutum ya juya ta. Fa yaj'alu al-yamin ala al-shamal wa al-shamal ala al-yamin, sai a maido hagun dama, a maido dama hagun. To wannan wai kamar hikima ce, Allah ya sauya daga rashin ruwa a samu ruwa. Wasu malamai suka fahimci haka daga juyan da manzon Allah yake mai da'akin shi. Wa kazalika ma shabahu rida'u, abin da daidai da rida, kenan zo gari babba tana iya juyawa, yace kal aba'ati wa nahawha. Fa qad sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ila an-nasi zahrahu, can da manzon Allah ya ta'adda sai juya ya basu baya, kenan sai kalli gabas. Wastaqbala al-qibla yad'u, ya kalli gabas yana adda, summa hawwala rida'ahu, sai juya wannan zani nashi da yake kan kahwadan shi. Wa qila mala, yace sai aka ce al-hikmatu min tahwil rida'a, wannan juyan da me hikima a cikin wannan? Sai malamai suka ce at-tafa'ulu bi tahwil al-hali amma iya alaihi, kenan kuma manzo Allah yana sa rai, yana sa rai Allah ya juya halin da ake ciki a kawo hali sabo. To sai dauki ya juya rigar shi ko ya juya abayar shi. To wannan sunna ce daga cikin sunnoni idan an zo sallar shayarwa. Sunna ta biyu, yusannu an yakhruja ila salati istisqa jami'al muslimina, ana so musulmai duka su huta, hatta nisa, har mata wa sibyan, kina a tara yara a musu sahu, su ma da mata, su ma da sahunsu a can baya, maza lattijawa da manya duka kowa ya huta. Yanzu ana neman rahama Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala, wanda kuma idan ta samu kowa zai ji daɗi. Na uku, yusannu al-khuruj bil qudwi, ana so a huta na kaskantar da kai, wal khushu da kuma khushu wa tazalluli, shi ma haka ne kaskantar da kai. Wa qad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-istisqa'i mutazallilan mutawadi'an mutakhashi'an mutadarri'an, manzo Allah da ya huta sallar roƙon ruwa ya huta ne yana mai kaskantar da kai, yana mai tawali'u kuma yana mai khushu'i. To haka ya kamata mutum ya huta da kaya, amma ba na ado ba, da abubuwa wanda suka dace. Amma munan kaga da jimawa, in ba yanzu ba da akwai maguzanci da ake yi, mata sai su sa kayan maza, maza su sa kayan mata, kowace mace ta ɗauko wai sana'an mijinta ta huta da shi. In malami ne ta ɗauki tawada da allo, in makaɗi ne ta ɗauki ganga kuma roƙon ruwa ne za shi, wani mahalibi ne kowaye ta ɗauko kwari da baka da abubuwa, dai in maƙeri ne ta ɗauko wani abin da guduma da ake bubbuga, wai kowace kaga wani duka maguzanci ne, ba san ma ko daga ina yazo. To kuma a da roƙon ruwa ne za shi. To amma daga cikin abubuwan da ake na juya rigar nan, to shi wannan kaga kamar ita wannan sunnan ce da manzon Allah yake juya rida a kin shi, kenan wannan ya kusa samun daidai. Shi da abin da ake so a kaskantar da kai, mutum ya nuna cewa shi mabukaci ne wajen Allah maɗaukakin sarki, kuma wannan ba sai roƙon ruwa ba, duk addu'a da mutum zai yi yana so ya samu cin nasara, to ya kaskantar da kai wajen Allah maɗaukakin sarki. Na hudu, sunna na sallar shayarwa shine yusannu inda nuzulil matari an yaqifa fi awwalihi li yusibuhu minhu, in ana addu'a sai Allah ya amshi addu'a ya sauko da ruwa. To ana so mutum in a cikin daki ma yake huto waje, wannan ruwan ya dan taba shi. Wa yaqulu, sai ya ce Allahumma sayiban nafi'an, ya Allah ruwa mai amfani. To haka manzo Allah ya tabbata har sai janye rigar shi, kenan ko kana sanye da riga sai ka dan bude saboda ruwan ya taba jikinka, sai ka ce Allahumma sayiban nafi'an, addu'a da ake idan ruwa yana saukowa, ya Allah ruwa wanda yake mai amfani. Wasayibu munhamiru almutadaffiq, ruwa irin wannan kwazari shi yake cewa sayib. Wa yaqulu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, ko kuma idan an yi ruwa sai mutum ya ce mun samu ruwa da fadlar Allah da rahmar shi. Sunna ta biyar ta ƙarshe, wa iza kasura al-mataru ruwa yawa wa khifa min al-darari sai aka ji tsoron cutarwa an yi roƙon ruwa Allah ya karba ruwa kuma ya ki tsayawa tunda shi ma umri aka bashi to sai aka ga gidaje da abubuwa na sana'a da wane ne mutane sun kasa huta ruwa yawa hanyoyi sun lalace to kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusannu an yaqulu Allahumma hawalaina wala alaina kana ya Allah ka juya mana wannan ruwan ba akan mu ba amma ba ta zai ba Allah ya tsaida shi a akwai inda Allah zai tsaida shi ne sai ya ce Allahumma ala zirabi azirabi shine irin wannan duwatsu kana sai mu ce Allah ya kai shi can cikin duwatsu in aka yi shi a can akwai dabbobi akwai halittun Allah da ba su ma za su amfana yace wal akam al akam kuma shine irin wannan tudu ko kuma irin tudu na dutse wanda zai sha ruwa da yawa kina Allah ya kai wancan ruwan can wannan ana addu'a ne idan ruwa yayi yawa kuma an rasa yanda zai wa butunul awjiyati da kuma cikin kori kina idan muna da wani kori babba sai mu ce ya Allah wannan ruwan a hawwala shi kina a juya shi zuwa ga wannan kori wa manabitu shajari da inda ke da garakai kina inda itatuwa suke hutowa kina ya Allah ruwan nan ayi can da shi kina ya Allah kamar rahama Allah ka jikan mu to wannan shi ma kenan kaga ba rashin ladabi bane kuma ba rashin ganewa bane kamar yanda so da yawa wani yana ganin in ruwa yayi ta zawwa kawai shi yasa mallam Bahaushe shi kullun sai da a ce ruwa ya gyara koda ko yayi banna ba cha ya banna ruwa ya gyara za shi ladabi ne kuma mai kyau saboda in kace ruwa ya banna kenan shi kuma da umurnin Allah ne Allah ne ya sanko da shi to kaga kenan sai a kauce ma wannan to amma babu laihi ayi adda ya Allah wannan ruwa ya Allah mun tuba Allah kai shi zuwa kori a kai shi cikin duwatsuna a kai shi cikin daji to shikenan wanda suke can sai su amfana mala ce wazirabu kenan wannan kalmar da aka ce Allah ala zirab yace aljibalu sigar duwatsu irin wannan kanana yace wal akamu jam'u akamma ko kuma akumma kenan akamu jam'i akumma shine mufrad wa hiya tallu shine kamar a ce wani tudu haka ko wa huwa ma jama'a min al-hijarati fi makan wahid ko kuma samu duwatsu a wuri guda musamman irin duwatsun masu sharuwa to shikenan sai a roki Allah wannan ruwa ya tace can to wannan sunna ce daga cikin sunnoni na shayarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da mu ruwa masu amfani Allah ya kawar da mana mai barka dai kuma ta musaya da fata abin da muka yi daidai Allah tara mashikin ladan wanda gina kuskure na Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah